think you may gashi.
Let you break a rocker.
A zuciyata in babu ke na bar love ni da ke mun dace kina da hankali ga kele kele ga my baby girl no de carry la su san kike sana hauka.
Baby, na kiti azuti yata, mbwa bikena.